every day.
Ga usuman
mutaba
amsa kwa
na gogo godiya dai kuma wai lahu
mutaba da usuwa
mu cinga ya dan uwar mu ce ke kike amur
mutaba da usuwa
ne ke Allah kuma gauta ai dole ku ja ku